Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16:25 da kuma 31. Masu rarrun mu a jamhuriyar Nijar kuma za su yi kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niya da kuma Dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a koyaushe akan adreshin mu na voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Yau ranar 12 ga watan Satumba shekara ta 2019. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha Ma'azu da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Shugaba Donald Trump ya jinkirta takunkumin da yake niyyar kadabawa kasar China. Kwamitin Shari'a na Majalisar Wakilan Amurka na shirin kada kuri'a akan kudirin tsige shugaba Donald Trump. A yau Alhamis ne ƴan takarar Democrat suke shirin yin muhawara na zaben da za a gudanar na jam'iyyar a shekara mai zuwa.
To kanin labaran kenan aka ji. Yayin da PDP jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta bayyana aniyar ta tafiya kotun koli don kalubalanta sakamakon hukuncin kotun zabe da ya tabbatar da zaben shugaba Buhari a karo na biyu, masana shari'a na cewa
kun tsalin mulkin Najeriya ne da cewa duk wani shari'a da aka maka haƙinka ne, ƴancinka ne. In baka yarda da hukuncin kotu ba, ka dauka karatsan kwana 30 ko dai da kamar abin da shari'a ce, kuma haƙinka ne.
Haka kuma za a ji cewa dogarawan shugaban kasar Nijar sun harbi wata matashiya bayan da take gaucewa daga kan hanyarsu, lamarin da masu kare haƙƙin bil'adama ke ganin.
Ina ne adda takardar da ta bashi izinin yana iya halbin mutum in an bashi umarni ya tsaya bai tsaya ba? Ai inda sun iya aikinsu, sun san aikinsu, sun yayin shi wanda ya kamata a dokance, ai da ba za ta yiwuwa ba a ce wannan abin ya wakana.
Sai kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta kawo mana a wannan la'asariya. Amma kafin nan sai mu saurara cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran kamar yadda muka same su. Shugaba Donald Trump ya jinkirta takunkumi na dala biliyan 250 da ya yi niyyar karawa akan kayayyakin China a matsayin wani kyautatawa. Trump ya bayyana haka ne a shafinsa na Twitter, inda ya rubuta cewa mataimakin Prime Minister Liu ya nemi in dan yi wa China jinkiri don zagayowar bikin cikar kasar shekaru 70 da samun ƴancin kai a ranar 1 ga watan Oktoba. Dama can a wannan ranar ne karin kaso 5 da ta yi wa China daga kaso 25 zuwa 30 zai fara aiki, amma yanzu an jinkirta zuwa ranar 15 ga watan na Oktoba. Waɗannan bayanan na Trump sun biyo bayan furucin da China ta yi a jiya Laraba ne cewa za ta daga takunkumi akan wasu kayayyakin da Amurka ke sarrafawa daga lokacin da takunkumin na gaba zai fara aiki na ranar 17 ga watan Satumba.
I think they did the right thing. I think it was good for them, but they took them off. Yeah, I think it was a gesture, okay?
Ina tunani sun yi abin da ya dace kuma hakan ya kyautu da suka janye. Ina tunani mataki ne mai kyau, wannan babban mataki ne, abinda ma mutane wato abin ya ba mutane mamaki, ni dai bai ban mamaki ba, domin ni nake mu'amala da su, na san su kuma ina san su, kuma ina fatan za mu iya cimma wata matsaya. Tattaunawar kasuwancin da ake shirin fara yi a watan gobe a Washington tsakanin Amurka da China ita ce ta farko tun watan Yuni. Kwamitin Shari'a na Majalisar Wakilan Amurka na shirin kada kuri'u a yau Alhamis akan kudirin da zai tantance alƙaluman da za a yi amfani da su don gudanar da bincike da zai kai ga tsige shugaba Donald Trump. Kada wannan zaben zai baiwa shugaban kwamitin izinin yin zama na musamman da nazarin bayanai da take da su, da nufin sanin ko kwamitin zai ba da shawarar tsige shugaban kasar. Wannan zama kuma zai baiwa shaidu damar ba da bahasi na lokaci mai tsawo sabanin yadda aka saba a kumatoci na yau da kullum. Wannan kuduri zai baiwa lauyoyin Trump damar maida martani a rubuce akan duk wata shaida da aka bayar. Dole kuma duk mambobin kwamitin su yi zabe in har an yi amfani da wannan doka. Kuma babu tabbacin cewa 'yan jam'iyyar Republican a majalisar kasar za su goyi bayan tsige shugaban akan kujerarsa. Kwamitocin bincike daban-daban suna duba batutuwa da suka shafi shugaban daga ciki har da batun kin bayyana shaidar biyan haraji, batun bada tushiyar baki wa gidajen jaridu don daina wallafa labarai masu kunyatarwa da suka shafe shi, da kuma batun yin amfani da kudaden masu biyan haraji a otel dinsa da kadarorinsa. Masu saurare, labaran na zuwa muku daga nan birnin Washington, daga nan muryar VOA Hausa. A yau Alhamis ne, ‘yan takarar Democrats za su yi muhawara, amma da alamu cewa za a fi mai da hankali a kan ‘yan takara uku da suke kan gaba da yawan ƙuri’u, waɗanda suka haɗa da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, Senator Elizabeth Warren da kuma Bernie Sanders. Sauran ‘yan takara bakwai kuma sai sun yi da gaske kamun su kara da sauran manyan ‘yan takarar. Muhawarar da za a gudanar a birnin Houston na jihar Texas, da ake watsawa kai tsaye a kafafen talabijin a fadinta, ita ce ta uku cikin jerin muhawara da za a gudanar na jam'iyyar Democrats gabanin zaben jam'iyyar da za a gudanar a baɗi domin tantance ɗan takarar da zai kara da shugaba Donald Trump don ɗan takarar Republican wanda yake fatan sake cin zaɓe a karo na biyu wanda za a yi a watan Nuwamba. Muhawarar da ake ɗaukan sa'o'i uku ana tafkawa ta kasance ta farko tun watan Yuli, kuma a rana ɗaya za a yi muhawarar sabanin yadda aka saba yin cikin kwanaki biyu. Wasu 'yan takara goma ba su cika sharuɗan da jam'iyyar ta Democrat ta gindaya na shiga wannan muhawarar da za a yi a yau ba. Shugaba Donald Trump yana shirin kai ziyara Baltimore, gabashin Amurka, birnin da mafiya mazaunanta baƙaƙen fata ne, inda a baya-bayan nan ya bayyana birnin da cewa ba shi da kyan gani kuma yana cike da ɓeraye, inda babu wani ɗan adam zai so a ce ya zauna. A yau Alhamis ne Trump zai je Baltimore don ya yi jawabi a wani taron shekara-shekara na shugabannin majalisar 'yan jam'iyyar Republican. Ana shirin gudanar da zanga-zanga a daidai lokacin ziyarar tashi, wanda ya haɗa da borin kushewa nuna fin wariyar launin fata da farare ke yi wa baƙaƙe. Trump ya musanta zargin nunawa mazauna garin da wakilinsu a majalisa Elijah Cummings tsanar launin fata. Ya bayyana a shafinsa na Twitter watan Yuli cewa babu wani batun wariyar launin fata cikin faɗin ƙarara, abinda kowa ya riga ya sani cewa Elijah Cummings bai taimaka wa mutanen da yake wakilta da birnin Baltimore ba. Daga ƙarshe kuma, al'ummar ƙasar Zimbabwe na shirin yi wa tsohon shugaban ƙasarsu Robert Mugabe bankwana na ƙarshe. Za a shimfiɗa gawar Mugabe a filin babban wasa na Rufaro a yau Alhamis ne, kwana guda bayan da aka dawo da gawarsa daga Singapore, inda ya cika a ranar Juma'a da ta gabata yana mai shekaru 95 a duniya. Dama can gwamnatin ƙasar ta bayyana cewa za a yi wa Mugabe bikin bankwana a ranar Asabar ne, sai kuma abin ne shi ranar Lahadi a makwancin gwarazan Zimbabwe da ke Harare, wani fegi da aka keɓe don binne gwarzayen da suka yi fafutukar samun 'yancin kan ƙasar wanda ake kira Rhodesia. Amma dangin Mugabe sun ce su ma ra'ayinsu ya zo ɗaya da mamacin na rashin jin daɗin yadda aka hamɓare shi akan mulki a shekara ta 2017, wanda ya sa ƙasar ta koma mulkin soja ƙarƙashin ikon Emmerson Mnangagwa, tsohon mai bashi kariya kuma magajinsa, don haka suke so su binne shi a Kutama, garin haihuwarsa.
Aisha Ma'az kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, bayan da kotun zaɓe a Najeriya ta fitar da zaben shugaba Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben da ya gabata, babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta bayyana aniyarta ta tafiya kotun koli. Tana mai ganin kotun kolin za ta jingina hukuncin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Sale Shehu Ashaka ya haɗo mana.
Yayin da PDP ta bayyana aniyar tafiya kotun koli don ƙalubalantar sakamakon hukuncin kotun zaɓe da ya tabbatar da zaben shugaba Buhari karo na biyu, APC na cewa wannan nasara ce ga demokradiyya.
A lot of the things said today are, with all respect, wrong. Their application of the Constitution and the provisions of the Electoral Act, their evaluation of the evidence or non-evaluation at all of the evidence led.
Daya daga manyan lauyoyin PDP Mike ya ce akwai bangarorin hukuncin da dama da kotun ta kauce wa hanya da kuma yana da ƙarin gwiwar kotun koli za ta jingina hukuncin. Me ke kawo hasashe ne yadda hukunci zai kasance gabanin yanke hukuncin kotun? Barisa Ibrahim Rigajiku ya halarci zaman kotun.
Zargi ne da ake ma'aikatan shari'a ba manyan kotuna ba na kotun Allah ya sako kotu bafil wannan wanda ake kawo ƙara na shugaban ƙasa ko na gwamnoni tun daga kotun anguwa na kira area court ana samun mudda'i ko mudda'i laihi mai ƙarin ƙara ya fara cewa shi an nuna mashi gata ko bai da kuɗi ko bai san mai shari'a ba ko wani abu to wannan tun daga farko yana kawo wannan zargin shi sa duk shari'a duk nauyin shari'a duk kotun da aka yi ta to kowa yana ganin harshen biyu ne na farko ba za a mashi adalci ba kuma ga dalilansa kuma lokacin mutum adalci aka yi amma saboda bai da gaskiya zai ce ba mashi adalci ba shi sa kundin tsarin mulkin Najeriya ya yi da cewa duk wani shari'a da aka maka haƙƙinka ne ƴancinka ne ko mai ƙara ko ranar da aka yanke hukunci za a ce in baka yarda da shawaran kotu ba ko hukuncin kotu ba ka ɗauka ƙara tsawon kwana 30 ko dai kamar abin da mai shari'a ce kuma haƙƙinka ne dole ne a faɗa maka da yaren da kake ji a lokacin da ake hukunci.
Umar Waziri Kumo ɗaya daga hadiman shugaba Buhari ne da ke cewa shugaban sam bai yi katsallan danga shari'a ba.
Ko maganar gumbiya-gumbiya mai girma shugaban kasa baya sa baki a harkan kotu in ka duba ai shi yasa aka bar musu zamfaran shi yasa aka bar musu Bauchi shi yasa aka bar musu Adamawa inda mu PDP ne ina ma bara ma su mai ake baruwa ba inda muna yi mun yi halin su da suka yi shekara 10 da ta wuce inda mun yi wannan halin da bara ma san ina jira bara su mai ake baruwa adalci shugaban kasa ne yasa ma kaga an sake.
Za a ci gaba da sharhi kan wannan hukuncin daga mayar jam'iyyun adawan CUPP ta ce kotun na aiki ne kawai don cimma muradin gwamnatin APC. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
To a gaida Sale Shehu Ashaka, to ga Najeriya kuma sai jamhuriyar Niger inda wata sabon muhawara ta kunno kai bayan da dogarawan shugaban kasa Isuf Muhammadu suka harbi wata matashiya da ke kan hanyarsu. Lamarin da masu kare haƙƙin bil'adama ke kira da gaggauta gudanar da bincike. Ga rahoton Sulaiman Barma.
Cikin yanayin kaduwa da zullumin faruwar wannan al'amari ne masu amfani da shafukan sada zumunta ke tafka muhawara daga yammacin jiya Laraba kawo yau. Ganin yadda ba zato ba tsammani harsashi ya afkawa wannan matashiya mai sunan Jamilatu a yayin da take kokarin gabatar da takardunta a ofishin ministan kudin kasa da nufin a bata damar gogewar aiki a fannin da ta karanta. Faruwar wannan al'amari a daidai lokacin da ayarin motocin shugaban kasa ke shirin wucewa yasa jama'a nuna dogarawan fadar ta shugaba Isuhu da dan yatsa Alhaji Nuhu Muhammadu Arzika na shugabancin kungiyar kare haƙƙin dan adam ta MPCR.
Ina ne adda takardar da ta bashi izinin yana iya halin mutum in an bashi umarni ya tsaya bai tsaya ba. Ai inda sun iya aikin su sun san aikin su sun yayin shi wanda ya kamata a dokance ai da ba za ta yiwuwa ba a ce wannan abin ya wakana. Za su sanin abin da za su iya kwatanta mata su faɗa mata su ja hankalinta su kiyaye tunda mu ai shugaban ƙasa ba da ƙarfi bane ho zaka zabe ne akai.
Gudanar da bincike don tantance ainihin tushen wannan harsashi a shirin gano jami'in da ke alhakin wannan harbi wata hanya ce da za ta tilastawa dogarawan fadar shugaban ƙasa su shiga taitayin su inji Abdul Alhaji Idi wani ɗan rajin kare demokradiya na ƙungiyar FSAN.
Shugaban kasar da su annan mutanen da sojojin suka rena su ne suka zabe shi kenan ya kamata su darajanta ƴan kasa ba aikin su bane su walakanta ƴan kasa ba aikin su bane su tuzata ma ƴan kasa aikin su su kare shugaban kasa.
Hotunan da aka yada a shafukan sada zumunta na gwada wannan matashiya zaune hannunta guda na dada bandeji alamar da ke nunin ta ji mummunan rauni sauraka shugaban MPCR ke ganin
na da incin ta kai kara uwayenta da ita su kai kara akan ahalmeta za a yi plant country x in an yi plant country x za a nema a samu x in nan wane ne
dukan wani yunkurin jin ta bakin kakakin gwamnati minista Zakaria Abdulrahman da mataimakin sa Tsayebu Lawan Sallau ya citira. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To Allah kyauta a gaida Sulaiman Mumuni Barma har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 11 da kusan minti 15 na safe ga shirin na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan matsalolin da suka shafi rashin haihuwa wato infertility a turanci. Infertility wani yanayi ne da mace kan samu kanta a ciki na samun jinkirin daukar ciki ko kuma rashin samun cikin baki daya. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Surayya Awwal Sulaiman dake sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya dake Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci.
Barka muje.
Masu sauraron mu zasu so su ji karin bayani akan matsalar jinkirin daukar ciki ko kuma rashin shigar ciki baki daya wato infertility a turanci.
Infertility a bayanance dai shine jinkirin daukan ciki ko rashin daukan ciki gaba daya a mace. Kuma shi wannan zai iya zamana cewa inda wanda ta samu jinkiri ne misali kenan bace ta daukan ciki ba kwata-kwata ko kuma wanda ta dauka a shekarun baya misali ko watanni amma ya zube. Shi dai matsalan nan zai iya zamana matsalan mace ne ko kuma matsalan namiji ko kuma matsalan dukkan su biyu. Ta gefen mace matsalolin na da yawa zan iya bada misali. Na farko dai zai iya yiwuwa cewa tana da matsala ne da al'adanta wanda zai iya zamana akwai hormonal imbalance makarkashiyar shi kenan.
Wato al'adanta bata ganin shi kowane wata kenan?
Bata ganin shi kowane wata. Al'ada dama a tsarance kwana 21 zuwa 35 shine normal da zaka iya samu bambancin al'adan watan yau da watan gobe misali a na mace. To in ya wuce wannan kasa da kwana 21 ko sama da kwana 35 to akwai matsala. Wasu kuma al'adar nasu zai zo ne yana zubar da jini da yawa wanda makarkashiyar shi fibroid ne, fibroid na cikin mahaifa wanda yake sa cikin mahaifa inda ya kamata baby ya kwanta kar ya iya daukan baby. Wannan shi kanshi shi ma zai iya causing infertility. Sannan akwai wasu mata kuma wanda kwata-kwata akwai abinda muke kira tubes a cikin mahaifa ta inda kwayoyin haihuwa na mace da namiji suke haɗu a samu juna biyu din. To su wannan tubes din hanyar da wayannan kayoyin suke haduwa watakila ya toshi a jikin na mace bayan da za a yi a samu juna biyu. Ta gefen namiji shi zai iya yiwuwa kwayoyin haihuwan nashi ne babu su kwata-kwata jikin shi baya iya producing din su watakan koda watakila ya samu surgery ne an yi mishi aiki a nan wurin shekarun da suka wuce ko kuma wani cuta irin su gonorrhea da ake yi na dadin nan bai treating da kyau ba ko kuma ya shiga wani hadari da ya samu matsala da gaban shi to ya toshe hanyar da wayannan kwayoyin za su iya fitowa. Sannan wasu kuma kawai kwata-kwata an toshe musu hanyar ne da kansu misali. Yawanci dai wannan infertility din da na fara bayani cewa akwai primary akwai secondary. Primary shine a da matan kwata-kwata bata taba daukan ciki ba ko da mijinta na yanzu ko da mijinta na da bata taba daukan ciki ba to wannan shine primary infertility wato kan matsalan yana wurin matan kenan most likely in dai har tayi aure misali kamar more than one mijin matai auren mazaje biyu ko uku bata dauki ciki ba to most likely matsalan a wurin ta ne. Sannan secondary infertility maybe ta dauki ciki a da amma yayi ta zubewa ko kuma ta haihu a da amma an yi yawan shekaru tsakanin wancan haihuwan zuwa yanzu bata kara daukan ciki ba to ba a san me matsala ba. Sai iya yiwuwa ta an yi mata aiki ne tiyata ko ta samu wasu matsaloli kan hanya.
Ta yaya ake gane cewa mace ko namiji na dauke da wannan matsala ta rashin haihuwa ko kuma jinkirin haihuwa?
Yawanci dai matanmu in suka zo suna wannan complaint din ka samu tambaya ne yaushe kika yi aure za ta iya ce maka ta yi aure wata 6 za ta ce maka shekara 3 da sauransu. To in suka zo haka nan in dai har macen shekarunta ba su dare 35 ba wasu muka tambaya auren ki ya wuce shekara 1 wannan dole ne za mu fara bincike a kanta amma in dai wata 6 wata 8 za mu kwantar da hankalinsu mu musu bayani akan saduwa yanayin yanda ya kamata su sadu kamar su uku ya kamata a sati saduwa sannan it depends on al'adanta domin akwai yanda muke calculating in muka san tsawon al'adanta akwai lokacin da zamu ce to lokacin nan fa ya kamata ki sadu da mai gida ba wasa tsakanin wannan kwana maybe 14 zuwa 18 misali nake badawa dole ki sadu da mai gida at least so biyu ko so uku irin abubuwan nan dai ita fannin na mace kenan. Ita na mace in shekarunta kasa da 30 kuma aurenta ya fi shekara 1 ko kuma in shekarunta sun dare 35 biyar kuma aurenta ya wuce wata shida, to za mu fara bincike. Amma binciken muna farawa ta fannin namiji ne domin suna su yana da sauki. Mani kawai za su kawo mana mu kai labu mu gada. Inda muka ga normal to mun san matsalan ba daga namijin bane, sai mu fuskanci na macen. Mu fara mata gwaje-gwaje wanda na farko dai ga sai yana da cin kuɗi. Na biyu yana da cin lokaci. Na uku yana da ciwo. Gwaje-gwajen da za mu yi wanda suna da ciwo. Inda misali na, wanda za mu fara da ita na mace shine za mu dauki jininta mu duba hormones inta. Inda ya normal shikenan sai mu ci gaba mu je mu yi scan ultrasound mu gani ko akwai fibroid. Don fibroid shi kanshi in yana ta cikin mahaifa ne ba ta waje ba, don akwai fibroid ta wajen mahaifa, akwai fibroid ta cikin mahaifa wanda shine yake sa jinin al'ada ya ringa heavy, ya ringa zuba da yawa har da guda-guda. To in muka yi scan muka ga normal, in muka yi blood test muka ga hormone inta normal, za mu iya ce wata ce ta yi HSG. Wannan shine wanda zai duba hanyar da ƙwayayen haihuwa suke wucewa. HSG shine mai ciwo, sannan shi din zai nuna mana hanyoyin na in suna a bude to mun san cewa ba matsalan wannan bane. To sai a bi wannan da treatment din da ya kamata, ko magunguna ko tiyata in ma fibroid ne da sauransu.
To likita, kamar mata ko maza in shekara nawa ne aka fi samu da irin wannan matsalar? Duk da kin yi maganar mata idan shekarunsu ya kai 35 ko kuma ƙasa da 35, a wani irin mataki na shekaru ne aka fi samun mace ko namiji da irin wannan matsala?
A mata dai daga shekaru 35 don ƙwayayen jikin mace suna raguwa, quality suna raguwa, yawan suna raguwa. Daga shekaru 35 zuwa sama, wasu dai zaki iya samu har shekaru 40 ƙwayayen suna da kyau, amma dai daga 35 zuwa sama zaki ga ƙwai ya dan fara raguwa ko kuma sun daina quality su ya ragu. Sannan a maza din gaskiya shekarun su yafi na matan yawa. Don zaki samu namiji har shekaru 70 yana iya producing ƙwayoyin haihuwa mai kyau.
Wani lokacin zaki ga mata su ta samun cikin amma baya zama, sai ta zubewa, me ke kawo wannan matsalar?
Matsalolin wannan suna da dan dama, amma wanda muka fi cin karo da su sune muna cewa luteal phase defect. Watakan akwai wani hormone inda jikin mace ke producing idan ta dauki ciki, irin sati 8 zuwa 11 haka na daukan ciki, akwai hormones inda jikin ta ke producing kafin mabiya ya ci gaba da producing wannan hormone din. To idan jikin mace bai ci gaba da producing din shi, bai hormone din bai producing din shi yanda ya kamata ba, cikin ba zai zauna ba, sai fa an bata magani wanda zai yi supporting chicken. Na biyu wanda muka fi samu cin karo da shi kuma shine fibroid na chicken mahaifa, inda babin yake kwanciya kenan. Idan akwai fibroid a wurin kaman tudu ne da zaki samu, kina kan kin ga siminti, sannan akwai dutsen da yasa yayi tudu, to inda har babi ya kwanta kan wannan tudu din ba lalle bane ya samu kwanciyar da ya kamata yayi a cikin mahaifan, to nan da nan sai kiga wannan cikin ya bare. Wayannan biyun sune wanda muka fi cin karo da su gaskiya, amma akwai su da yawa.
To likita, kamar misali idan har mace tayi ciki su daya ya zube, tayi na biyu ya zube, akwai yiwuwar cewa in har ta zo asibiti na ukun zai zauna?
In ta zo asibiti yawanci abin shawaran da muke ba su, in muka gansu a lokacin da cikin nan ya zube, za mu yi musu bayani akan yanda suka rasa ciki din. Bayan mu yi musu tambayoyi da gwaje-gwajen da ya kamata, za mu ce to fadalle watakila ga fibroid ne ya ja miki wannan matsalan naki, ko kuma kila zai yi rashin wannan yawan hormone din a jikinki shi ya ja miki wannan matsalan, ko kuma wasu din ma zaki gani kaman sun dauki cikin 2 ko 3 misali, su ma suna yawan zubar da ciki a farko-farkon watanni. So duk wayannan za mu yi wa matan bayani akai gashi-gashi, kuma mu dauki mataki. Idan na fibroid din ne a yi mata aiki don nan gaba ya zauna da yardan Allah. Idan kuma na rashin karancin wannan hormone din ne, za mu bata, don akwai na sha, akwai na allura, akwai na sanyawa kuma ta gaban mace din, wanda zai taya ta hormone din ya zama na akwai shi a jikinta har ya rike wannan cikin. Na uku akwai wasu wanda bakin mahaifansu ne yake a bude, wanda kawai daga sun kai wata 3 misali zuwa wata 4 sai kiga ciki ya fita. To wannan za mu kai su tiyata ne mu daura bakin mahaifansu ana ce mishi cervical sacrilege, to wannan za su iya daukan ciki har lokacin da ya kamata su haihu. So once they any identify me ne matsala, za mu dauke mataki kuma da yadda Allah zai zauna.
To likita Sautari, zaki ga idan irin wannan matsala ta sami mata sukan shiga wani hali, wani jan hankali zaki musu, wata sai ki ga ba ta jin dadin rayuwarta, ta ga kamar ko ita tayi wani laifi ko wani abu makamancin haka.
Duk wani matsalan da ke tafiye da mutum ya zo gaban likita, bayani, cikakken bayani zai iya tallafa wasu pain in the patient din yake ji. Zaka iya mishi bayanin ga dalilin da ya sa wannan abin ke faruwa, indai abin da gwaje-gwajen mu ya nuna ne da tambayoyin mu ga abin da ke faruwa, ga kuma yanda zamu iya yi. Akwai wasu kuma wanda ba lalle bane, dama ba wani matsala bane, fita kawai yake wanda ba a san mene yake jawowa ba. To wannan of course zaka yi involving mijin, zaka yi involving iyayenta, ƴan uwanta, su bata kulawa da ya kamata, wanda hankalinta zai kwanta ka a ringa cewa a har yanzu bata haihu ba, a mene damuwa, kuma yawanci a ringa cewa a daga gefen mata ne. Once an yi identifying cewa ga problem din, za a iya gaya mata abi kuma yanda za a iya treating din shi. In kuma ba abinda za a iya treating bane, still tunatarwa akai-akai cewa ga matsalan, amma kuma da lokaci zai iya wucewa da sauransu. Wasu matan ma wanda ya aka samu cewa misali hanyar daukan cikin babu shi kwata-kwata, ta gefen mijin ko ta gefen matan ko ta gefen su dukan su biyu, sannan kuma ba su da kuɗi misali na yin IVF ko IUI, sauran assisted reproductive techniques da muke na zamani, to za a iya ba su shawaran daukan adoption. Za su iya zuwa gidan marayu su dauki yara. Wannan duka yarjejeniya ne tsakanin mata da mijin. Amma medically ta gefe ta fannin likitoci kam, wayannan da na faɗa din ne na identifying problem din da kuma ba da treatment, shi ne muke yi.
Masu sauraron mu, kada da ya ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abinda za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance da ita a cikin shirin, wato
Dr. Suraya Awal Suleiman,
sai kuma ni Hauwa Umar, da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
To madalla gaida Hauwa Umar, sai amana afuwa, ba za mu samu damar ka muku ra'ayoyi masu raro ba. Amma kafin mu karkare shirin, ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Shugaba Donald Trump ya jinkirta takunkumi na dollar biliyan 250 da ya yi niyyar karawa akan kayayyakin China a matsayin wani kyautatawa. Trump ya bayyana haka ne a shafinsa na Twitter, inda ya rubuta cewa mataimakin Prime Minister Liu ne ya neme ni in yi wa China jinkiri don zagayowar bikin cikar shekara 70 na kasar samun yancin kai rana 1 watan Oktoba. Kwamitin Shari'a na Majalisar Wakilan Amurka na shirin kada ƙuri'u a yau Alhamis akan kudirin da zai tantance alƙaluma da za a yi amfani da su don gudanar da bincike da zai kai ga tsige shugaba Donald Trump. Kada wannan zaben zai baiwa shugaban kwamitin izinin yin zama na musamman don nazarin bayanai da take da su, da nufin sanin ko kwamitin zai bada shawarar tsige shugaban kasar. Wannan zama kuma zai baiwa shaidu damar bada bahasi na lokaci mai tsawo sabanin yadda aka saba a kwamitoci na yau da kullum. A yau Alhamis ne ƴan takarar Democrats za su yi muhawara, amma da alama cewa za a fi mai da hankali akan ƴan takara uku da suke kan gaba a yawan ƙuri'u, waɗanda suka hada da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, Senator Elizabeth Warren da kuma Bernie Sanders. Sauran 'yan takarar bakwai kuma sai sun yi da gaske kamun su kara da sauran manyan 'yan takarar.
To madalla a gaishe ki. Masu sauraro, nan muka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za ki zurta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata da adireshin mu na boahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu ta na gabatarwa, sai kuma waɗanda suka ba da umarnin wannan shiri, Malama Julie da Malam Leo, sai kuma injiniyan mu na yau El Santos, Mr. Phil Hashin kuma da ke cewa kada ku kashe rediyonku, domin Amina da Zara'u na tafi da shirin yau da gobe, shirin matasa.